Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Khalil Masigar ba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 27 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa masana shari'a sun ce tsarin shari'a da ake amfani da shi a Najeriya wajen hukunta masu aikata muggan laifuka bai daidai da al'adu, zamantakewa da kuma addinan al'umma ba. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammadu Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Ibrahim Khalil Masigar da halin da duniya ke ciki.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, ƙasar Ukraine ta yi kira ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litini da su sauke Rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai kiran matsayin Rasha na mamba na dindindin mara halalci a wani bayani da ta yi a hukumance. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce matsayin na Rasha na mamba na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mamba na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin a tabakinta har yanzu ba tabbatacce ba ne. Rasha na ƙaryar cewa an tabbatar da batun. Tana mai nuni da cewa tun a ranar 24 ga watan Disamba na shekara ta 1991 aka fara tabbatarwa, sannan a ranar 31 ga watan Disamba na shekara ta 1991 ɗin aka makala bajin ƙasa mai suna Tarayyar Rasha a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Alhalin kuwa babu wata hujjar yin hakan a dokance, a cewar takardar bayanin. A wani saƙon Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce shekaru 31 da suka gabata, Rasha ta wulakanta tanajin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ta kuma wawuri kujerar Tarayyar Soviet a kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da bin halaltacciyar ka'idar mallakar kujerar ba. Don haka, kasancewar Rasha a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Majalisar ta Ɗinkin Duniyar ɗungurungun bai halatta ba. An kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar Gambia masu alaƙa da wani yunƙuri na kifar da gwamnatin shugaba Adama Barrow a ƙarshen mako, a cewar mai magana da yawun gwamnatin Gambia jiya Litini. Gwamnatin ta Gambia ta ce an kama wani gungun sojoji a ranar 21 ga watan nan na Disamba dangane da wani yunƙuri na juyin mulki a wannan ƙaramar ƙasa ta yammacin Afirka mai mutane miliyan 2.5 wadda ke kusan zagaye da Senegal. An kama ƙarin wasu sojoji biyu masu alaƙa da juyin mulkin da ake zargin an yi yunƙurin yi a ƙarshen mako, kuma suna taimaka ma masu bincike waɗanda ke ƙoƙarin fayyace zargin shirin na kifar da gwamnati, a cewar Ibrahim Sankari mai magana da yawun gwamnatin. Ya ce ana ci gaba da farauto sauran masu hannu a yunƙurin juyin mulkin. A daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin dokar kurmato ta yi tasiri a ƙoƙarin kamo ɓarayin gwamnatin Najeriya, shugaba Buhari ya tabbatar cewa hukumar sauraren koken jama'a ta ƙasa ita ce ta fi dacewa ta karɓi aikin gudanar da cibiyar kwarmato ta ƙasar. Wannan matsayi ga dukkan alamu ya karya lagon masu wato wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati waɗanda ke kuɗayin gudanar da cibiyar. Wakilin Muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tuntuɓi babban mai taimaka ma shugaban ƙasa na musamman kan harkokin labarai Malam Garba Shehu don samun ƙarin bayani da kuma jin abin da matsayin na Buhari ke nufi. Sai ya ce
asan shi wannan sabon tsari ne da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta fito da shi don yaƙi da rashawa da cin hanci. Idan ka gani in kuma ka ji abu na adin dukiyar jama'a, ka fito ka gaya wa hukuma. Hukuma kuma idan har aka samu nasarar kwato dukiyar jama'a ko aka je aka tuno ta tun wani gurin ma binnewa ake a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a koyi a banki, akwai commission da ake ba mutum ya abin nan. Ma'aikatar kuɗi ta kafa abu ko a yanzu halin da ake ciki ana ɗan takaddama. Su jami'ai na tsaro kamar masu binciken rashawa da cin hanci na nuna nasu ne wannan aiki. Ma'aikatar kuɗi tana ita ta kafa. Su hukumar sauraron koke-koke na jama'a. Wato Public Complaints Commission suka zo ga shugaban Muhammadu Buhari da buƙatar cewa a kawo musu wannan wato aiki a ƙarƙashin su, saboda ko a dokar da ta kafa su ma doka ta ba su ikon yin bincike akan irin waɗannan abubuwa ko an sa su ko ba a saka su ba. Da ya saurare su kuma yace to ya kamata lalle a duba a ɗauki wannan aiki na kwarmato a dawo da shi a ƙarƙashin ita hukuma ko commission na sauraron kararrakin jama'a.
To ya za a yi Malam Garba a tabbatar da cewa idan aka sanya wannan hukuma ko cibiyar kwarmato a wannan ma'aikata ta tsaron koke-koken jama'a ba za a zo kuma a yi tarihin gimu a hana su aiki tsakanin hukumar EFCC ko ma'aikatar kuɗi ta tarayya ko wata hukuma ta tsaro ta ƙasar ba?
To abu biyu zan ce. Na farko dai in ma za su yi aikin dole kamar yadda suka nema su yi wanda ta ba su a inganta samun musu kuɗaɗen aiki da ofisoshi da kayayyakin ayyuka da sauransu na ururi. Amma ban da haka a yi cikin wa'annan hukumomi da ka faɗa wanda 'yan sanda ba wanda yake yaya a ƙasar nan kamar yadda ita wannan hukuma ta sauraron koke-koke take, tunda suna da ofisoshi da jami'ai a kowace ƙaramar hukuma ta Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka ashe yawan ofisoshi da suke da shi da bazuwa da suka yi ya ci a ce za a iya aikensu su yi wannan muhimman aiki.
Malam Garba Shehu kenan a hirarsu da Umar Faruk Musa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da ake ci gaba da neman mafita mai ɗorewa game da matsalolin da suka shafi hukunta dukkan masu aikata muggan laifuka kamar fyaɗe, cin zarafin mata da ƙananan yara da dai sauransu a Najeriya, masana shari'a a matakai daban-daban da sauran masu ruwa da tsaki na ganin cewa yadda tsarin shari'ar da ake amfani da shi a ƙasar ya ci karo da al'adu, yanayin zamantakewa, mutunci da al'ada, addinan 'yan ƙasar ke ƙara tsananta yanayin da ake ciki. Suna masu cewa ya zama wajibi a sake nazari don kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'ummar ƙasar. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdullahi ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan al'amarin da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da ake ganin cewa masu aikata muggan laifuka kamar fyaɗe, cin zarafin mata da ƙananan yara, kashe-kashen mutane na ci gaba da cin karansu ba babbaka sakamakon yadda ake ɗaukan tsawon lokaci wajen zartar da hukunci, lamarin da ke sanya waɗanda aka zalunta gwiwa har ya kai ga suna yafewa masu laifin. Shin waɗanne matakai aka ɗauka a wasu jihohi na hukunta masu aikata irin waɗannan muggan laifuka? Ministan ayyukan mata a jihar Yobe da ke Arewa maso gabashin Najeriya, Malama Hauwa Ba Abubakar, ta ce
a yanzu hakan nan kusan kowane senatorial district damu an kafa wannan kotun kuma suna aiki, ba ana hukuntar da mutane ba har sai yana kaiwa ga ɗauri. So wannan special court din da aka yi on gender based violence din ya fara aiki aika tun July. Gwamnati ya sa hannu da assenting issue into law da shi da violence against persons prohibition law da shi da child protection law, kan su biyu lokaci ɗaya ranta ma hannu ya mai da su doka, kuma ya fara aiki don saboda a yanzu haka samu ɗauri ma life imprisonment without option of parole. Don guda takwas ba an samu shi child protection law din ma akwai intervention sosai against maltreatment na children da child abuse din ana handle cases din shi yadda ya kamata. Gani ai babu zancen wani jami'in tsaro ba don saboda ya wuce wannan level.
A wani bangare kuma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Zamfara, Malam Aminu Junaidu, ya bayyana cewa
wannan matsalar shari'a ta fadi can da zaka ga idan aka kawo matsalar mai fadi sai a yi transfer din shi a kai wata kotu sai a zo anya ya so dake Allah take na dan yawace-yawacin kotuna jihar Lagos saboda sensitivity issue din domestic violence din da ake fama da shi, sun kawo kotu ta musamman kan lura da waɗannan sexual offenses din. Don kisa amma ne ke faruwa nan gare mu akwai kunya, kaga mutum ga ya ce an mashi fadi sai kaje ya ce shi bai san ta sai kotu ta fadi don ka rasa jin aure ko a ce kuwa sun yafi, wannan shi abban musiba. To kuma dan aka ce an yahe shi ba zai fasa yi ba, akan haka nan su duk case din da akwai na da zai kaje min su ina handling case din sun kai guda shida da kaina nake zuwa kotu kuma lalle lalle akwai shi na zo na kama gwamnati kotu cewa ga abin da ke faruwa dan muna son mu taimaki yanayin da aka ci sistan din dole sai mun yi musamman da ayyamin da jihar Lagos ta yi kawai kur ta musamman da alƙalin musamman wanda babu wata shari'a da shi banda wadannan shari'u wanda shafi harkar kaɗe da nasaransu kuma mai daraja gwamnati ya yarda kuma an zo an shirya biliyan yana nan za a fara zuwa House of Assembly domin a tabbatar da an yi wannan kotar ta shura ta sabulan in ba haka nan ba za ta ga kamar shi magana kwanakin baya shari'a za a zo har shiru akai da sunmancin ya faru
baya ga matakan da aka yi ta dauka a jihohi shin a ina ne matsalar take fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce
to ita wannan doka da aka bullo da ita administration of criminal justice wato hanya ce wadda za a hanzarta tafiyar dodon kodi da ake yi matsarin shari'a na Najeriya a rika hanzari wajen aiwatar da hukunci kuma akwai dalilai da yawa ni bazan yarda cewa wai hukunci sun yi saku-saku shi yasa ya ake tafka laifuka ba a Najeriya a'a akwai dalilai da yawa na daya tsarin shari'a da ake amfani da ita bai daidai da al'adun mutanen Najeriya ba da zamantakewar su da mutuncin su da kuma addinin su to yawanci dokoki ne waɗanda suke an aro su ne daga wasu kasashe saboda haka gaskiyar magana shine abubuwa uku sune matsala shari'a a Najeriya na farko shine akwai alƙalai waɗanda ko dai su sa kwadayi ko su sa san rai na biyu kuma shi tsarin da aka dora cewa duk laifuka manya na ƙasa to karkashin sashe na 174 sakin sashe na 1-2-3 zuwa 5 na tsarin mulkin Najeriya an dora shi akan babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a matakin tarayya da kuma kwamishinan shari'a a mataki na jiha su suke da alhakin gurfanarwa to sannan kuma karkashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya ka Allah ba a cikin baka da kuma sashe na 214 zuwa 218 sai aka dora nauyin kamawa da kuma binciken waɗannan abubuwa ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro
masana a Najeriya da yana ganin cewa kamata yayi a bada karfi ga yadda dukkanin masu ruwa da tsaki za su haɗa gwiwa don fahimtar yadda lamarin yake don yin nazari da zai kawo mafita mai dorewa a yaki da miyagun dukan a kasar Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya
To baballe hukumomin Taliban jiya Litinin sun ce wani bom da aka tayar cikin wata mota ya kashe shugaban yan sanda na wani lardi da dogarawan tsaransa biyu. Kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan wato IS Khorasan ta dauki alhakin kai harin wanda aka kai Faizabad hedkwatar lardin Bajakistan da ke arewa maso gabashin kasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan ya gaya ma muryar Amurka cewa babban jami'in 'yan sandan da aka kashe na kan hanyarsa ta zuwa aiki ne lokacin da wata mota shaƙe da bama-bamai ta dumfari motarsa. Abdul Nafi Takur ya ce fashewar da ta biyo baya ta kuma raunata wasu mutane biyu. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun yi awan gaba da wasu mutane biyu da ake zargi sannan ya ɗora laifin hakan kan waɗanda ya kira makiya Afghanistan ba tare da cikakken bayani ba. Cikin kwanaki biyu an samu ayari na biyu na al'ummar musulmin Rohingya a gajiye kuma cikin tagayyara waɗanda suka iso suka kuma zauna a wata gabar lardin Aceh wanda ke arewa mai nisa a Indonesia bayan sun shafi makonni suna tafiya a teku a cewar jami'ai. Mutanen waɗanda sun kai akalla 185 da suka haɗa da maza da mata da yara sun iso ta wani kwararrababben jirgin ruwa na katako da almuru a gabar Uchente da ke Murtiga wani ƙauyen da ke gabar ruwa a gundumar Padi da ke lardin na Aceh a cewar shugaban 'yan sandan wurin.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai.
Sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya
faɗo masu kokun ba za na kosa ba. Ƙarshen labarin da nake ba mu haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba.
To ma dalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci. Mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masauri, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Maganar gaskiya dai, mu a nan lafiya, ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da ƙarancin wutar lantarki.
To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bill na 12,000.
An samu ci baya sosai a dangane da wannan ƙonewar babbar kasuwa tamu.
Tun daga watan 9 har yanzu ba a biya mu ba.
Yau a cikin shirin muna ɗauke da kashi na 4 kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma bitar tamu a wannan karan za ta karkata ne a jihohin Plateau da Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya. A dakace mu.
Wallahi idan ba san juna, haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana.
Madalla, masu saurare, kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon kanin labarai, yau shirin ‘yan ƙasa da hukuma na jihohin Nasarawa da Plateau ne da ke tsakiyar Najeriya domin yin bitar wasu daga cikin lamuran da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 da ke dab da ƙarewa dambarwa tsakanin al'ummar lafiya babban birnin jihar Nasarawa kan kuɗin lantarki da batun sake gina babbar kasuwar birnin Jos na jihar Plateau, wadda aka fi sani da Jos Terminus, da ma yadda ma'aikatan jihar Plateau ke korafin gwamnatin jihar ta gaza biyan su kuɗin albashi na watanni da dama, na cikin al'amuran da kuka ji a wannan shiri cikin shekara ta 2022 nan da muke ban kwana da ita. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi mana bita akan waɗannan batutuwa.
A cikin wannan shekara mai ƙarewa ne shirin ‘yan ƙasa da hukuma ya tattauna da wasu mazauna jihar Nasarawa, inda suka yi ƙorafi kan ƙarancin wutar lantarki, lamarin da ya durƙusar da harkokin ci gaba a ɓangarori daban-daban na rayuwa.
Sunana Bukari Abdullahi na Ta'ala daga Lafiya. Watan February muna biyan 2,800, sai suka ƙara zuwa 3,400 watan uku kenan. A watan hudu suka ƙara sai koma 4,800. Watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan wa'ensu 8,000, wa'ensu 10,000. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bill na 12,500. Kuma ba wai kuma ana samun hutan bane da yawa.
Tun a watan biyu na wannan shekara ne al'ummar jihar ta Nasarawa suka yi korafi, har yanzu lamarin bai sauya zani ba, kamar yadda wani ɗan jarida a garin Lafiya ya shaida mun.
Sunana Sadiq Abbas. Maganar gaskiya dai, mu a nan Lafiya, ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa, ana fama da ƙarancin wutar lantarki. Bayan haka kuma sai ga shi da irin kuɗin wutar lantarki bill ɗin da suke kawo, estimated bill ɗin da suke kawo. Kin ga kamar ni misali, gidana na da 3-bedroom flat, ana kamun bill ɗin 14,000 kowane wata. Kuma kar ki ɗauka kamar ko akwai wasu manyan kayayyakin wuta ne da yake consuming wuta 14,000, akwai wanda ma yanzu. To saboda haka yasa dole na nemi hanya na je na samu prepaid meter. To amma makwabtana wanda ba su da mita a yanzu da nake miki magana, suna biyan naira 16,000 a wata. Wasu za idan suka samu aka samu wuta, wasu a rana samu wuta na awa uku. Bayanin da muka samu daga su waɗancan mutane na babban tashin wutar lantarki da aka kaddamar shi ne, su hukuma da suke rarraba wannan wutar lantarki ba sa siyan wadataccen wuta da za su raba wa jama'a da zai wadaci jama'a. Wannan shi ne magana gaskiya. Kuma duk lokacin da ka rubuta rahoto ka yi ƙoƙarin jin ta bakin su, ba za su taɓa maka magana ba. Ko ya za ka yi ba za su maka magana ba. Jama'a yanzu sun waye, suna sauraron irin rawar da 'yan jarida suke taka, musamman kamar su sashen Hausa na murya Amurka. Kwanaki akwai a saboda irin wannan rawa da 'yan jarida musamman wannan tasha take takawa, an shirya zanga-zanga na lumana akan irin wannan kamfanin rarraba wutan lantarki yake a nan jihar Nasarawa. Kenan kin ga za a iya cewa hakan yana taka rawar gani wajen wayar da kan jama'a akan haƙƙinsu. Su san suna da haƙƙi, idan aka take musu haƙƙi suna da haƙƙi, akwai kuma inda ya kamata su kai kokensu a saurare su.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu, sai za a rido a wajen damu. Me ya ce ni ta bidar ilimi, shi ne manufar mulkin kanmu. Allah Allah ya Allah, hada kanmu a fere kanmu so juna. Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ga mutuncinmu. A ƙasa shi ne akasin zulumu, da yake buɗe ƙofar samu.
Daga ƙarshe dai ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau sun shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗinsu kan rashin biyan albashi na watanni hudu da gwamnatin jihar ta yi. A watan Nuwamban wannan shekara ne dai ma'aikatan jihar Plateau suka fara nuna ɓacin ransu kan rashin biyan su albashi.
Sunana Salamatu Dauda. Gaskiya abun bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya school fees, ga komai ka je kasuwa kuɗin shi ya ƙaru, ya yi kusan doubling ne ma, ga kuma tsadar rayuwa dai ko ta ina. Gaskiya abun akwai matsala. Ma'aikata dai duka mun shiga halin ƙaƙanika yi.
Don da ya fara biyan da kyau da kyau, to ya sa mutane sun relax mind nasu gaba gida, sai abu ya zo ya juye, kuma kowa ba wai ka riga ka ajiye wani abu gobe ka doka ba, sai salary ya yanka, so ya zama ma mutane ba soki ba ma sam-sama.
Tuni dai kungiyoyin kwadago a jihar suka umarci ma'aikata su zauna a gida na kwanaki biyar a matsayin yajin aikin gargadi, kamar yadda shugaban sasantawa na kungiyoyin kwadagon a jihar Plateau Comrade Titus Malau ya shaida mun.
Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba, sannan kuma akwai annual increment wanda a kowane shekara ana dan kara ma ma'aikaci saboda karin kaya a kasuwa, ba su yi mamu alkawari za su biya har yau ba yi ba.
A martaninsa, shugaban ma'aikatan jihar Plateau Engineer Sunday Hart ya roƙi ma'aikatan ne da su yi haƙuri su dawo aiki, inda ya bada tabbacin za su zauna da shugabannin kwadagon don tabbatar da aiwatar da bukatunsu cikin gaggawa. A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai, ya danganta rashin biyan albashin ne da rashin samun isassun kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya. A watan hudu na wannan shekara ne filin 'yan ƙasa da hukuma ya kawo muku tattaunawa kan cece-kucen da ya biyo bayan gina babbar kasuwar Jos, wanda aka fi sani da kasuwar Terminus.
Sunana Reverend Father Paul Kaduko, ni ne chairman Plateau State. Da madayan mutane suna ce me ya sa za a yi Jaiz Bank. Jaiz Bank kuma na musulunci, so duk abu za a yi duk za a bi ka'idojin musulunci ne. Ku da kare kuma akwai kashi da za a yi bayan an gama gina 60% ga zuwa ga Jaiz Bank, 40% zuwa ga gwamnati. Wato da kuma zan nan ba da wannan 60% din ma Jaiz Bank za a ba amma gwamnati ta riga ta magani ta ce ta sakin kwamiti za a sakin wanda za su duba ka da za a raba wannan kasuwan. Mutanen jihar Plateau suna bikin ciki da shi, amma ko mutanen jihar ku suna farci za a gina.
Suna dai Muhammad Prado, amma in kiya shi ne baban na jihar. So gaskiya an samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa tamu, wanda a shekarun baya kafin konewar kasuwar wannan iftila'i ya faru na kasuwa kusan santa ce, wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan a nan jihar Plateau. Ita gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta domin gyara wannan kasuwar, to ga gagarumin abu ne wanda zai kawo wa jihar Plateau ci gaba da kuma Najeriya baki ɗaya.
A ɓangare guda kuwa, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati na kan wayar wa jama'a kai don gina kasuwar.
Matsayin gwamnati da tawon jihar Plateau shi ne a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa, ba wai ya nuna ana gina kasuwan ba ne, domin kin san gwamnati karan kanta bata wayar da mutane kai sosai ba, shi yasa aka sami sabani, aka sami rashin ganewa.
To sai dai daga ƙarshe batun gina kasuwan ya kai kotu, inda ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Kudu da Jos ta Gabas Musa Bagos ya shigar da gwamnatin jihar Plateau a kotu. Daga bisani kotu ta dakatar da batun gina kasuwar.
Cewa Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen bitar wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta wannan shiri a cikin wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da sabon shiri a sabuwar shekara ta 2023 da muke tinkara. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sula Muminu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar.
Fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa wani jirgi mai saukar angulu kirar ME-17 ko kuma MI-17 mallakar gwamnatin Nijar ya fadi a daidai lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin sojan sama a birnin Yamai a jiya Litinin. Jaridar ta ce a sanarwar da ta bayar, ma'aikatar ministan tsaron ƙasa ta ce faduwar jirgin ke da wuya ya kama da wuta, lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji biyu 'yan Nijar da wani sojan ƙasar waje guda. Jaridar Le Courrier ta ce kamfanin dillancin zinare mallakar Nijar wato SML ya fara fuskantar barazanar durkushewa sakamakon yawaitar cuwa-cuwa mai nasaba da cinikin bayan fage. Misalin yadda a cikin watan na Disamba aka fitar da zinaren miliyar ko kuma biliyan 2 da miliyan 200 na sefa zuwa waje, amma ba a ga shigowar waɗannan kuɗaɗe ba. Haka a Nuwamban da ya gabata ma an tura zinaren miliyar ko kuma biliyan 4 da miliyan 600 na sefa zuwa ƙasashen ƙetare. Har zuwa yau shiru ba a san inda kuɗaɗen suka nufa ba. Jaridar ta ce dama tun a watan Fabrairu da ya gabata bankin bankunan ƙasashen yammacin Afirka wato BCAO ya yi gargaɗin cewa ɗimbin zinaren Nijar na fita daga ƙasar, ba a kuma ga shigowar kuɗaɗen waɗannan ma'adanan ƙasa ba. Jaridar Le Sahel na cewa taron magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki da ya gudana a ranakun 24 da 25 ga watan Disamba a birnin Yamai ya zaɓi Fumakwai Gado a matsayin sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa. Jaridar ta ce mutane akalla 4,000 ne suka halarci wannan zama, cikinsu har da tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu, wanda aka bayyana cewa marabinsa da zuwa irin wannan haɗuwa yau shekaru akalla 12. Makarkare da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ce hukumomin Burkina Faso sun kori jagorar tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya bugo da ƙari shugabar kula da ayyukan jin ƙai a ƙasar. Jaridar ta ce hukumomin na Burkina Faso na zargin Barbara Manzi da aikata laifuka da dama, ciki har da bada umarnin kwashe jami'an diplomasiya da ma'aikatan jin ƙai daga Wagadugu sanadiyar yanayin tsaron da ake ciki a ƙasar. Saboda haka ofishin ministan harkokin waje ya tura mata wasiƙa a ranar 23 ga watan Disamba domin ta kwashe nata ta fice daga ƙasar a take. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, ƙasar Ukraine ta yi kira ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litini da su sauke Rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, tana mai kiran matsayin Rasha na mamba na dindindin mara halalci. An kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar Gambia masu alaƙa da wani yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Adama Barrow a ƙarshen mako, a cewar mai magana da yawun gwamnatin Gambia jiya Litini. Gwamnatin ta ce an kama wani gungun sojoji 21.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.